بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا شابك جوة الرجب أهجر النبي صلى الله عليه وسلم دبؤ داريه دا أربعين دبير muna kuma 30 a watan 1 29 ko 29 a watan 1 shekara ta 2024 Allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin gume Allah ya kara masa lafiya da imani a ci gaba da karatun littafin ad-durusul muhimma li ambatil umma satin da ya gabata mun karanta arkanus salah rukunan sallah kafin shi mun karanta sharuɗan sallah muka kuma ba da bambanci tsakanin sharadi da rukuni sharadi abin da yake lazimta sai da shi aiki yake cika amma ba liƙe yake jikin aikin ba yasa muka samu tsarki fuskantar alƙibla daukewar hadisi rufe al'aura shigar lokaci a matsayin sharuɗa sai kuma ya karanta mana waɗanne ne rukunan sallah ya kawo abubuwa guda 14 wanda muka ce kowanne a fiqhun malikiya yana matsayin farilla cikin farillan sallah kabbara harama karatun fatiha ruku'u daidaito a bayan ruku'u sujada akan gabbai guda 7 dagowa daga sujada zama tsakanin sajadodi guda 2 nutsuwa a dukkanin ayyukan sallah jeranta rukunai tahiyar ƙarshe zama domin tahiyar ƙarshe salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sallamomi guda 2 wannan sune ya kawo a matsayin rukunan sallah sai kuma yake wajibatus salat wajibat su kuma yana nufin abin da su ma kamar dole ne sai sun zo a sallah bambancin istilahat ne shi a malikiya sukan ce musu sharadi kamar da muka karanta sharadi anan sai su ce farilla sai su ce sunnoni sai su ce mustahabbai shi kuma nan yake mana shuru yace arkan sai yace wajibat wajibat zamu ga kamar daidai suke a matsayin sunnoni a fiqhin malikiya sai su ce su ne ne wajibatus salah abubuwan da dole ne sai an same su su ma a sallah amma ba su kai matsayin rukuni ba bambancin su da rukuni shi rukuni ba a iya gyara shi sai dai a zo da shi shi kuma wajibi za a iya gyara shi ta hanyar sujada qabli ko sujada ba'di amma shi rukuni baya karɓar sujada qabli baya karɓar sujada ba'di kamar yadda zamu fuskance shi mutumin da ya zo sallah sai manta da ya kabbarar harama ba idan yayi sallama ko ya zo sallama zai sujada qabli ko ba'di bai ma yi sallah ba tunda babu me babu kabbarar harama mutumin da bai karatun fatiha ba a raka'ar farko ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu zai sujada qabli ko ba'di ba zai sujada qabli ba sai dai ya rushe raka'ar da abin da ya faru a kanta sai ya koma ya sake gino sallah daga inda babu wannan fatiha ba haka ruku'u haka dagowa daga ruku'u haka sujada waɗannan abubuwan da sujada qabli ba ta gyara su ko ba'di ba ta gyara su sune ya kawo a matsayin arkan kuma sune fara'idus salah a malikiya wajibat zamu ga kuma qabli tana iya gyaran su sai ce wajibatus salah wa hiya thamaniya wajibai a cikin ayyukan sallah abubuwa ne guda 8 jami'ut takbirat ghayra takbirat al-ihram dukkan kabarbari da ake a cikin sallah banda kabbarar harama wannan kabbarar wajibi ce a sallah in ka dauke kabbarar harama ta farko bayan an gama ta da iqama wanda zaka juya ka kalli al-qibla ka ce Allahu akbar to in ka dauke ta duk wata kabbara da za ta zo a cikin sallah to tana matsayin wajibi a malikiya tana matsayin sunna haka su ma suka fada ko dukkan kabbara sunna ce in banda ta farko to hima haka yake maka jami'ut takbirat ghayra takbirat al-ihram dukkan kabbarbari banda kabbarar harama ina yake maka kabbarbari duk wani tafiya da za ka yi ko dagowa dukkanin su su ake nufi da kabbarbari wa qawlu sami Allahu liman hamida da fadin sami Allahu liman hamidahu ana fadin shi a sallah ko lil fazli ko lil imani wal fazli ko kuma lil imam wal ma'mum wal fazli limani da mai sallah kadai ne suke fadi ko limani da ma'mum da mai sallah kadai ne suke fadin sami Allahu liman hamida wannan yake fadin sami Allahu liman hamida ko ne liman da ma'mum malikiya liman ne kadai ko na to da malikiya ba ni har ina cikin masu fiqihun cewa ne in dai sallar jami'i ake to liman ne yake da haƙin sami Allahu liman hamida ma'mum su ce rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko abin da za su fada har yanzu ni ina fahimtar haka cewa liman shine yake fadin sami Allahu liman hamida ma'mum su ce rabbana wa lakal hamdu to fadin sami Allahu liman hamida a sallah in limami ne yake jan sallah wajibi ne ya fade ta idan kai kadai kake sallah a karan kanka wajibi ne ka fadi sami Allahu liman hamida lil imami wal munfarid limami yana fadin ta mai sallah shi kadai yana fadin ta kaga su ma wannan a fiqihun su ma mu ba sa fadin sami Allahu liman hamida haka ne ko yadda fiqihun malikiya ma mu ba sa fadin sami Allahu liman hamida su ma fiqihun hanabila ba sa fadin sami Allahu liman hamida in dai sallah kake a bayan liman sai ce wa qul rabbana wa lakal hamdu mu ci gaba da fadin rabbana wa lakal hamdu fadin rabbana wa lakal hamdu sai yace lil kulli shi kowa yana fadi liman yana fadin rabbana wa lakal hamdu mami ko mamu yana fadin rabbana wa lakal hamdu masu sallah a bayan limami su ma suna fadin rabbana wa lakal hamdu wa qaul da fadin subhana rabbiyal azim sarki ya tabbatar ma ubangijinmu ko ubangijina al-azim mai girma wannan ana fadin ta a cikin ruku'u subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim yace fi ruku'i ita ana fadin ta a ruku'u mallan ya ce wajibi ce daka ba zabi bace ba in kai ruku'u ana sauraron ajika ce sami Allahu liman hamida ba wai mu muke jira ba mala'iku suna jiran kaji ka ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim dan wajibi ne a cikin ayyukan sallarka wa qawlu subhana rabbiyal a'la da kuma fadin subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la fi sujudi a cikin sujada dan haka kenan abinda yazo a cikin suratul waqi'a fasabbih bismi rabbikal azim ana fadin sa a cikin ruku'u sahabbai sun rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da sura din aka zo karshen ta fasabbih bismi rabbikal azim ka tsarkake sunan ubangijinka mai girma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu haza faj'aluhu fi ruku'i wannan umarnin ku sanya shi cikin ruku'unku idan kun yi sallah to ku bi umarnin da Allah ya faɗa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim da suratul a'la ta sauka sabbih isma rabbikal a'la sai ce ita kuma wannan ku sanya ta a cikin sujada sai ake fadin subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la wannan ita ma wajibi ce a cikin sallah wa qawlu sai kuma fadin rabbi ighfirli baina sajadataini ala al-aqalla kamale ta wannan lafazin rabbi ighfirli in baka kara sauran lafuzan da suka biyo ta ba rabbi ghfirli warhamni wajhurni wa'afini wahdini warzuqni in baka maimaita ba ka kara to fadin shi rabbi ghfirli din ala al-aqalla wajibi ne a tsakanin sajadodi guda biyu wa tashahhudul awwal tahiyar farko wajibi ce sana rubanci da tahiyar ta biyu ko tahiyar farko wajibi ce ta biyu da muka wuce a wancan satin rukuni da haka in ba a samu tahiyar karhe a sallah ba to sallah tana ruhewa ne amma tahiyar farko ita tana zuwa a matsayin wajibatus salah wal julusu lahu sai kuma zama domin tahiyar ita karshe din waɗannan su ne wajiban sallah guda takwas in ka kalle su za ka iya sa su a ajin sunnonin sallah manya guda bakwai da malikiya suke da akwai ai malikiya sun ce ana yin sujada qabli ne idan an bar sunnoni guda biyu sai ta amma akwai wasu sunnoni guda bakwai da in an bar su su kuma suna buƙatar a yi musu sujada qabli haka ne wai rike su sunan da muka lissafa babu canji a nan muna da guda takwas malikiya da suka lissafa sunnonin sallah sai suka ce ba a sujada qabli dan barin sunna guda ɗaya har sai idan ya zamanto ɗaya ne daga cikin manya-manyan sunnoni guda bakwai daga inda aka samu bambanci subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la baya cikin abin da malikiya suka lissafa amma sun bi sun lissafa bayyana karatu a inda ake bayyanawa da ɓoyewa a inda ake ɓoyewa wanda ya bayyana a sallar azhar sai ya yi sujada wanda ya ɓoye a sallar magariba sai ya yi sujada to in ka ɗauki za ka duka waɗannan abubuwan da suka lissafo guda takwas ma'anarsu shi ne inda za ka ƙi yin ɗaya a bisa kuskure ko mantuwa to yana da buƙatar sai ka mai sujada ba a bi a qabli dan ka cike abin da ka bari a cikin sallah amma a malikiya in ka tsallake subhana rabbil azim ko subhana rabbil a'la baya buƙatar kai sujada qabli ko kai sujada ba'di saboda sun kawo shi ne a cikin faba'il mustahabbai na sallah ita ko mustahabbai ba a musu sujada qabli ba a musu sujada ba'di Allah ya samu dace anan kuma za mu kana yayi sauri ko na Allah ya masa albarka na kalla idan muka shiga bayanin tashahhud to ita tahiyar da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addu'o'in da za a yi a baya to kama za su ja mu karatun kuma ya tsawo da yawa da haka ko mu haƙura da ɗan guntu ko mu haƙuri da dogon karatu na a shiga minti na minti goma ya isa bakwai da rabi Allah ya mata albarka bakwai da rabi a lokacin sallah yi ko Allah ya mata albarka ya zama karatun zakka ana awa daidai yau aka yi minti goma ya zama kamar hutu ko Allah ya mata albarka Allah ya samu dace eh insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah ya nuna mana kuskuren mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace ya tambaya ne ta assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara wa malami san kwana mai amfani malam menene hukuncin wanda yake karanta fatiha da kuskure a cikin sallah idan yana sanar kuskure yake ya nemi gyara ya gyara in ya yi iya kokarin ya gyara bakin abin da zai iya yana da uzuri matsawar ya nema Allah ne bai yarda gyaran ya faru ba mutun yana da kuskure yaki neman gyara kawai saboda girman kai wannan shine sallarsa take da matsala amma yayi kokarin ya gyara iya abin da ya samu yana da uzuri la yukallifullahu nafsan illa wusa mallan ya halatta mutun yayi kiran sallah ba tare da an koya masa ba ko kuma kawai dan yaji ana yi shi ma ya ce ya iya ba a yi kiran sallah aiki ne na addini wajibi ne a koya ma kiran sallah kafin ka fara kiran sallah daya daga cikin ayoyi na jiya na ga dora a status shekaran jiya yace alhamdulillah yanzu ne ma na zama cikakken limami an ba ni ijaza ta kiran sallah ita kiran sallah ijaza ake baka kafin ka fara yin ta wane ya koya mu daga wane zuwa wane zuwa wane zuwa wane har daya a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya umarce su da yin kiran sallah kiran sallah ba a yin ta da ka kuma ko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kiran sallah da ka ana ta tattauna waye ya kamata ya yi kiran sallah ko ya kamata a ke sanar da mutane lokacin sallah yayi mutane biyu suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin mafalkin da suka yi Umar dan Khattab ya fada ɗaya daga cikin sahabbai ya fada sai yace ina ganin mafalkin ku yayi kama da juna dan haka wannan lafazin zamu rika a matsayin kiran sallah amma Bilal kana da ƙarfin murya da isar da ita nesa ku gaya masa mafalkin da kuka yi yanzu gaya masa mafalkin da za a yi da kuma yadda aka gari a cikin mafarkin shi ne koyawa ko ba shi bane koyawa shi ne koyawa da aka tun a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koyawa ake manzo Allah lokaci yana tafiya a kungurumin daji sai yara suna ta kiran sallah ka san ko yanzu yara haka in suka samu wasanni akwai za ga sun gwada wasan sallah wani sun gwada wasan kiran sallah wani musabaka wani karatun alqur'ani wannan yaran akwai abun albarka a cikin su to sai manzo Allah ya ji daga daji ana ta kiran sallah wannan in yace wannan hayyan manzo Allah ce ku je ku domin da su naji wani mai murya a cikin su sai aka zo da wadannan yaran sai manzo Allah ce ku maimaita kiran sallar da naji kuna yi aka maimaita sai manzo Allah ya waro wanda yaji muryar da yake sha'awa a cikin su shine Abu Mahdura sai aka wa Abu Mahdura gyaran kiran sallar da yadda zai yi ta yana daga cikin limamai ko ladalai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin sa dai aka samu kiran sallah mai tarbi'i Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai aka sake daga murya da ƙarfi ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha yake ji kamar liman yayi aladan yayi gaba ya dawo da baya kisa ce asalin kiran sallar da iyaye da kakanni suke a kasar Hausa sai dai mu namu sauke murya suke in yace Allahu akbar Allahu akbar eh hir ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu ko haka ake ko to ita ka'idar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu yadda ake kiran sallar haka ake yin ta sai dai in ka juyo kuma za ka sake maimaita ashhadu an la ilaha to ana daga murya ta yi ƙarfi sosai sama da yadda ka faɗi Allahu akbar da kuma sama da yadda ka faɗi hayya 'alas salati hayya 'alal falah ne kiran sallah mai tarji'i a wajen Abu Mahdura haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da yin kiran sallar shi so duk wanda zaka samu haka Abdullah ibn Ummi Maktum shi ma karantar da shi akai a cikin ladanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ba ma karantarwa ba kullun akwai aikin da za a mashi shi in ya fito bakin masallaci ya zauna to sai an gaya masa fa gari ya waye ko alfijir ya fito asbahata sai kuma a kama hannun shi dan sai a dora shi akan gurin kiran sallah kuma sai kira da kiran sallah shi kullun akwai wanda ya masa aiki a kiran sallah kaga kenan idan kiran sallah ba abun kirki bane ba abun a bashi kulawa bane ba za a ajiye mutum ba dan ya gaya masa alfijir ya fito saboda kiran sallah ana da bukatar ladani guda biyu wanda zai yi na farko ba a so ya zama to hile na biyu haka ake so a kiran sallah asubahi shi yasa Bilal yana kiran sallah ne tun da guntun dare shi kuma Abdullahi ibn Ummi Maktum shi kuma sai alfijir ya fito sai a kira ta shi yasa da aka zo ban bai akan azumi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta idza azana bilalun fa kulu washrabu fa innahu yu'azzinu bilailin idan Bilal ya kira kiran sallah ku ci gaba da ci ku ci gaba da sha saboda shi yana kiran sallah ne a cikin dare amma idan Abdullahi ibnu Ummi Maktum ya kira sallah sai manzo Allah yake kowa ya dakata da cin abinci fa innahu la yu'azzaru hatta yuqalu lahu asbahata asbahata shi baya kiran sallah har sai idan an ce mashi kawayi gari sannan sai a dora shi akan gurin kiran sallah kuma sai ya kira sallah wadannan yana nuna mana cewa kiran sallah gaskiya ba abin da kowa bane zai yi a radin kansa zama ake a koyawa mutum ya kiyaye a ce eh yanzu kai daidai dan gwada mu gani kai sau daya ba ki microphone kai sau biyu ba microphone kai sau uku ba microphone malamin ka ya gamsu sai ya rubuta takarda ya ce ni wane na gamsu wane yayi kiran sallah a gabana kuma bisa amincewar Ubangiji ban ji kuskuren shi ba dan haka ina bada goyen baya ya ci gaba da kiran sallah ana haka yasa ya zama ta bamu da doka bamu da ka'ida ba fa kiran sallah ba ita kanta sallah ba ta da ka'ida kawai da an zo masallaci wallahi ga dan yi kama da ustaza sai aka rubuta Allah bismillah wani lokacin ku yi sallar karwaciya wani lokacin kuma duk kuna tsaki an shayi ku gama sa mutum ga hinan cikakken mutum amma ai muku sallah ya kaje da ya fara kuna tsoki da wani tsotsai yasa muka sahi sai mana sallah ko Allah ya faɗi so ita sallah tana da ka'ida kiran sallah yana da ka'ida duk wani aiki ma da musulunci wala ya qillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukm Allah fi haka mai ahadar ya gaya mana baya halatta in dai ka kai matsayin balagaggen mutum kai kowane irin aiki a musulunci sai ka san hukuncin Allah cikin wannan aiki din da haka kiran sallah wajibi ne sai an koya wa mutum ko manzo Allah ma yi doka bai ce ko tafiya kuke a kungurumin daji idan lokacin sallah yayi dayanku ya kirawo sallah dayanku ya ja ku sallah wannan ba karamin abu bane ba haka sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba manta ba Abu Sa'id al-Khudri ne yace idan karshen duniya yazo zai zamanto bafi alkhairin dukiyar da mutum zai mallaka ita ce awaki da tumaki yace zai ke yawo da su karkashin bishiya da karkashin duwatsu yace idan kuma lokacin sallah yayi lokacin da manzo Allah yake cewa yana tafiya da wannan awakin nasa da bihoyin nasa yace idan lokacin sallah yayi za ka yi sallah kana kungurumin daji kai kada da dabbobinka sai yace ka tsaya ka kirawo sallah yace na rantsa da Allah ba dutse ko dabba ko aljani ko bihiya da zai ci sai ya maka shaida a ranar gobe alkiyama kana cikin musulmai masu tsaye da sallah na haka ka kirawo sallah kai da kai sallah yana da cikin kurakuran mu da yawa idan mun fita gona sallah azhar ta rika mu muna kiran sallah kuma mai da san samu ne 12 in ta kama ka a gona da rabi za ka yi sallah kawai ka juya ka kalli gabas idan ka koyi kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar sai Allahu akbar ustaz yana gona kenan in kai ta ka kare wata kan inda makwabcinka ya gangaro sai ku haɗu ku yi sallah in ba makwabcinka in ka kabarta sallah kai tunda gurin ba kowa ne ana karɓar ta a matsayin sallar jami'i amma mun zubar da ita a matsayin sunna yana daga cikin sunanul mansiya sunnonin da aka manta su so ya kamata a raya su in dai kana kungurumin daji kai kadai to ka kirawo sallah Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah mai da ba da gida lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.